Bangarorin da ake gaba da juna a yankin Nazuru sun hada da bangaren Fulani da kuma bangaren Dakarkari, inda kowane bangare ke zargin ɗayan bangaren da yanke sangilla ga mutanensa ba tare da an hukunta mai laifi ba. Wannan zaman da ya samar da dama ga kowane bangare domin ya fadi ƙorafinsa da manufar lalabo hanyar da za a sasanta.
Sunana na kira na Manny John. Ni ne shugaban yan sa kai Nazuru Emirate. An sun haɗi gaskiya tsakanin su da Allah. Rabi mutanen da suka ce an kashe musu. An mun ce mun ta da adadin namu. Ina ganin za mu kashe ko ba ciki abin da suka ce. Ba mu kashe Fulani, barayi muke kashewa.
Na mai job laya da muka zo mai ritaya. Ya kamata duniya ta bunne ke zuwa ki ciki. An banditu ya haura daga Zamfara. Amma ya zo yanzu ya dawo mu na gida. Mutanen mu an hana su noma. Babban abun da muke son duniya ta sani shine mutanen garke abun nan wayancin su ba a Najeriya bane. Su mun fa bincika muke haruwa.
Bangaren Fulani ya samu jagoranci ne daga shugaban kungiyar mai ta Allah Muhammad Kiruwa, sai dai bai samu magantawa da manema labarai ba. Amma ɗaya daga cikin fulani da suka halarci wannan taron wanda bai so a faɗi sunansa ba ya maganta, inda ya ce wannan zaman ya zo daidai lokaci.
Akwai ɓacin rai idan aka zargi al'ummarka da wani abu na ɓatanci, amma kuma yau a gidan kowa akwai ɓata gari. A matsala ce ta wani yanki ta shigo muna, kuma ga yanda shugabanninmu suka jajirce, to muna ganin insha Allah za a samu mafita akan abin da muke roƙo kenan.
Jagoran zaman kuma babban sifetin ƴan sanda Muhammad Abubakar Adamu ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya damu da halin da yankin Zuri yake ciki, akan haka ne ya turo shi ya zo ya jagoranci wannan zaman na sasantawa domin a saurari kowane ɓangare da manufar nemo hanyar gyara.
We've heard from them and we are going back for another meeting with a select group in order to come with holistic solution.
Mun saurari kowane ɓangare, sannan kuma za mu yi taro na gaba da wakilan kowane ɓangare da aka zaɓa, inda anan ne muke taron za a samu hanyar walwale wannan tankiyar. Yanzu da yake an kaddamar da shirin sanya al'umma cikin aikin ɗan sanda, to wannan muna sa ran zai magance wannan matsala, domin kowane ɓangare da ke gani yana kare kansa idan ya shigo cikin wannan shirin na sanya al'umma ga aikin ɗan sanda, to zai yi aikin kare kansa bisa ga tsarin doka. Gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu da kuma sanata mai tsaltar wannan yankin Bala na Allah sun nuna fatar samun maslaha sakamakon wannan zaman.
Da wannan zama zai kawo ƙarshen waɗannan lalurori na yankin Zuru, waɗanda ƴan sakai ne da suke fitowa daga Zamfara suke biyo waɗanda ake Zamfarin da yake shigowa nan. To kuma nan sai mutane suka ɗauka riyar kansu, amma na tabbatar da wannan zama zai kawo ƙarshen wannan zanga.
Saboda haka mun wannan mitin yayi muna ƙwarai, kuma na tabbatar maka dama muna aiki, kuma za mu ci gaba da aiki mu tabbatar da cewa waɗanda suke so su kawo muna wannan ci baya a cikin ƙasa ba za mu yarda da shi ba, da yardan Allah.
Muhammad Nasir, murar Amurka daga Kebbi a Najeriya.